Daga murya Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
So madalla masu sauraron mu, barkanku da wannan lokaci. Ni taku Hawwa Abdulkarim Yankwaniya ce. Zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. To shirin namu ma zai fara da jin ra'ayoyin matasa akan kwalliyar zamani, sannan mu shiga shagon Hajiya House mai gyaran jikin mata. Daga nan mu ji dan gargadi da wata mai sayar da mayuka za ta yi wa 'yan mata. Bayan haka kuma za mu gayyato Malam Musa Kedankwa mai hasashe kan siyasa da kasuwanci. Mu kawo karshen shirin da tasiri da Hajiya Fatima binta Rasulu ta yi a rayuwar mata.
In rabuwa da duniya sai dole, mai huji da duniya wawa ne. Ya Allah fitar musulmi kunya, inji na doje mai kiɗa mai wakan nan.
Wasu matasa sun bayyana ra'ayinsu akan kwalliyar zamani kamar yadda za ku ji.
Ni ne naku Prince Musa Yusuf Dantankwa, kunya ku kira ni kuma PMY for short. Ni gaskiya ni ina son kyau sosai, ina son kwalliya sosai, ina son abu mai kyau sosai sosai fa. Sannan ina son matana da kwalliya, kullun na ganta duka ta yi kwalliya tana look good, ina so. Amma permanent tattoo kan gidan idon ta dai shine wannan ban su, domin matana ta yi kyau, ta yi mini kyau. Don ni ne saurayinta, in ta yi kyau ta yi mini kyau, amma kata in kar kyaunta kuma burgi wani namiji daban, kin ga wannan ya kawo matsala kenan mini. Isa ni dai matana permanently dai ta look good, ta gyara kanta, ta fita sara, ta shiga ado, ta yi komi da ake duka ta yi wani, amma duka kan anya madaidaiciya na musulunci.
Sunana Jamila Umar. Batun makeups da ya zo yanzu ga da lipo da wayansu beauty surgeries da ake yi da mata, da ni dai na prefer in yi makeup kap nte bukata nan da nike da shi, inde aiki ne zani, inde aure ne zani, ko dai menene dai na prefer na yi makeup. Don wayanga surgeries da ake yi kan baki, kan kumatu, kan eyelashes, eyebrows, nan duka ba mu san side effects din shi ba, ko da akwai wayanda suka yi shi dai da ba mu ji kaman suna complain, oh gashi dan gashi, amma ba mu san nan zuwa 10 years time, nan zuwa 15 years time ya za su zama wayanga side effects, wayanga ba da suke yin ga ya za su kare, ya za a gama da shi ba mu sani ba. Isa ni dai abinda zan faɗi ma yan waye na mata ne, ko in dai suna so su yi kyau, akwai nice makeups da ake yi da mata, kwalliya da mata ke yin da in dai suka fita aka gan su masha Allah.
Don Abdullahi, to gaskiya dai iyaye mu da kakanni mu fonsu nan suka yi, muka san su da shi. To yanzu duniya ya waye, yanzu makeups wani sa wig, wani plastic surgery, da wani sa gashin ido. To To gaskiya dai pons nan da yafi don iyayenmu da kansu na yabin su gida da kakanni suna bin su gida kafin su je wurin aure ne ko wurin buki ne. Amma yanzu makeups ya zo da wani plastic surgery da wani PSC da wani gashi da wannan kuma to gaskiya ina gyara su wani wuri kuma to.
Sunana Adama Hussein. To magana game da kwalliya ko shafe-shafe na fuska. Yanzu dai ba kaman yanda yake da bane a da abun nan ya dan wani sauki amma yanzu an ci gaba. Da she ki ga abun da ake yayin mu ke kira we English. Wani pencil ne baki haka ake ja da baya da ido na an gama. A shafa wani powder ana ce pumpkin fuska. Amma yanzu ba yin shi haka yanzu dai ana bake fuskan nan ne ma'anar shi ana gasa fuskan nan ne da powder da menene akwai gashin ido akwai abun da ke sa kan ido akwai kare daban-daban to kwalliya dai abu mai kyau ne wuri na amma in abun yayi yawa ne abun bai da kyau ya kamata a duba a sassauta yanda yake kwalliyar nan kuma ba wai ko da yaushe kamata a ce mace ko mutum na kwalliya ba wai shi dole me shi ya sa powder fuska ba me shi yayi sa wani jambaki dai dan kadan wani dan kwalli dai haka kadan dai ya dan fito da mai shi dai yin su mai shi ya ta alfahari da kanshi
kariya ba ta za amarya lalle gaskiya dokin karfe murya America
to yanzu za mu shiga wani shagon da ake gyaran jiki domin mu tattauna da malamin Hausa wato Hajiya Snow Beauty Parlor
rabuwa da duniya sai dole
Bayo mun shigo cikin shagon da ake yi wa mata ado muna tare da wato shugaban wannan
Hajiya barka
kage
ya kiki
alhamdulillah ya kima
muna lafiya yanzu duniya ya zo duniyan ado abubuwan masha min bayani
gaskiya
ya shirki farko tuku
oh sunana Hafsa amma dai sunan da kowa ke kira na ne Hajiya Snow na ganga muna massages muna facials na da ke yake yi fuskan ki kyau kina da pimples dai wa fuskan ki mun yi miki treatment pimples nan ya rage ya wuce to kin ga yanzu duniyan ganda muke cikin ganga take son kai so fara kai so ko yanzu mata ido ya zo ba kaman lokacin 1990s da wani ya samu
kwakannin mu
ya samu 40 years ga nan kuma ya yi so fara yanzu kana ga mace ta samu 50 years ma baka gane kaman ta samu
shekara 50
exactly because ya ce mace dai ki
gyara jikinki
exactly ki gyara jikinki batun massages din ga kuma ba su they don't know the importance of massages
wato kina nufi wasu basu san abin da ake kira massage wato ka zo ka zamna a maka tausa
gaskiya
a taushe jikinka a gyaggyara a mummotsa ko ina
gaskiya
basu san amfanin shi
ba kuma massage din ga yana da benefit
ba mu amfanin shi
kana da benefits dewa idan kina ta yi massage baki samun stroke yes idan kina ta samun massage din wani stress ga mace yara na damun shi like yara na damun sa ka tambaye da magana ma ta yi fushi stress
gajiya ne da wahala
zaki ci with stress massage is not something
ba shi massage ne ake yin shi zaka zo ka
kwanta nan ganga muna da different types of massages da muke muna da wani massage muna kira shi deep tissue ba shi deep tissue nan idan kana da pains
ciwon gabobin jikin
ka ka zo mun tambaye ka ina kake maka ciwo she mu yi aiki wurin nan we work on that side for you
wannan wurin da ke ciwon za a zamna a yi aiki a motsa a taushe wurin
exactly for 1 hour
kika duba
massage da muke muna fara from karkashin kafan ka to cikin mutum organs mu ganda ke cikin mu kidneys heart liver
duk wani abubuwan da ke cikin ciki yana karkashin
suna da connections karkashin kafa kina da menstrual pains amma ki zaki yi massage tare menstrual pains ya
gudu
exactly so muna ganga muna medical massages professional massages muke yi nanga
bare da physiotherapy
physiotherapy na kinga kamar wani ya samu stroke haka ga movement din jijiyoyin nan baye move esa an ce ma me shi yaje yayi ya tayi physiotherapy atajjan
mun mosa jikin
shi atajjan jikin ne so veins na jiyoyin na ya fara aiki. Lesa nan ganga muna deep tissue na sanan Swedish massage na Swedish massage nan dai shi dai ko ba wai maybe kana da pain ko wani abu jikin ki ba but maybe ka
king gaji kina da aiki ki san masa yanzu
exactly.
Ana zuwa shago a zuwa duba yara a duba miji
exactly.
So idan ka gaji kawai sai ka taso uwar gida ka
exactly.
Zo na a ta kaushe ki
exactly yamma yanzu kin ga yanzu budai da annawan nan su annawa su ba su waso
da like
su waso wannan yanzu book massage ba matan shi yanzu book massage ba mamman shi yanzu book massage da Christmas din da muka shiga da massage duka wani yanzu dai book mamman shi dai book ma auntie shi oh ta gaji mutane mun nan ba su san ni ba but wannan da zaka yi guda ka ba wani to me shi ya ta zuwa exactly because me shi yayi na yana gani difference ko sai da ki massage kin ganka ma wannan ranar ma kwanan ki ma yayi
daban ne to yanzu mun zo bangaren fuska na ga ana gyara wani giran ido haka na da yake
eh mata yanzu nan da yawa ba su ya suna yin pencil ko wani lokaci
wato a dauki pencil a yi giran ido da
kuma makeup ko wani kuma bane yo yanzu kin san even makeup ma da ake yin shi da 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 pons yanzu ba yi makeup da pons kuma yanzu makeup da ake yin na different ga sa maka concealer sa maka wasa ba be sai yanda ake yin makeup yanzu ake draw brows na brows na yayi fine na gidan ido ne fine na aka muke yin don masu aiki bangs masu aiki manyan mutane masu aiki ba su da time ko wanda safi be she tashi na draw ido shi su da lokaci don wani ya tashi asuba 5 za shi marance yake zuwa gida ko take zuwa gida so where would the person get the time that the she dey do ke na draw pencil kuma machine as all the time they look good they look nice kuma gida ido nga fika jara shi be hin ya kisa pons be hin ya kisa pencil wey dey kima take kisa makeup that's the first thing like kuma wannan da kika yin na shekara uku yana idon ki kin kwana o kin wanka o kin menene yana wey be sharewa to ina so mutane su san kamar wangan na wanga ba tattoo bane mun san tattoo haram ne cikin
Musulunci
Islam wanda ba tattoo
da shi ne tambaya bambancin shi da tattoo
kin ganda da nan tattoo nan da ake yin nan machine yanzu mutane da wannan zo suna so su share ma bai sharuwa kuma yanzu wannan style ya wuce wannan style ya wuce
da iyayen mu shi a rubuta sunan mai shi kan hannun shi gefe hannun shi wannan ya wuce
ibin gidan ido dinga mampo ma da muke yin da shi ana tattoo shi amma tattoo nan da suke yin nan kin sani ai da kin sani da ke draw gidan ido dan nan ba aka ke yin yanzu ba eta wangan na yana da good because ko wani lokaci kina so ki sake style na makin ya ki sake don by 3 years ya fit by 3 years ya
share
exactly by 3 years ya share kuma even wannan man na what are the suke da dry skin wanda skin shi ke da dry yana yankai
shi wanda fatan jikin shi ya bushe
yana yankai me shi 3 years but idan skin din kina da oily skin dike da shi 1 year to 1.5 year ya fi
to malama amsa
na
bari mu dakata nan in ya so sabon sati she mu ci gaba da tattaunawa
so
Yanzu kuma muji shawaran da wata hajiya Hafsan kuma wato ta Hala Cosmetic kuma za ta bawa ƴan mata kan yadda ya kamata su shafa mai
iyayen mu na da mu yaran yanzu muna cewa kaman fahimtar mu daban fahimtar su daban ko yaran yanzu da yawa da su fahimtar su da fahimtar na iyayen mu da duka guda ne me yasa nake fadi haka nan amma sai na mai sadda mai wanda nake yawan fira da most mata na understand kaman mata da yawa ba su da fahimtar shafan mai mata da yawa yana yi musu kaman mai da zai sa ta fari within 3 days ko bakwai gudan nan sai ta maintain wannan fari inji wa fari jini ne dama in hasalin kiki ba fara bane an haife kiki ba fara bane fatan kin nan bai ba fari bane mai ne ya baki fari kuma fari da mai ya bakin nan muna da different types of fari muna da fari wanda nan man Abidjan zai baki which is hydroqueen da koki bar shi ko kakki bar shi shi zai zo ya barki sannan muna da fari da mercury zai ya baki yana da dangerous kamar hydroquinone nan no da koki bar shi ko karki bar shi shi ya zo ya baki ya barki sannan kuma muna da fari na wanda yake take time yake zuwa wannan nan in kin bari sakani uku nan su duka suna da nasu kin ga fari da ke zuwa in 3 days in 7 days zaki yake gan kamar da mawa kina girman nan kina samun fari dot 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 kan kafanki fatan ki ya fara gajiya 2 in kin fitar rana ko kuwa in kin shiga zafi ko kuwa in kin gaji kin yi stress zaki gan kamar wani abu jini jini dot 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 ya fado jikinki yana iya happen any part of your body some most of the time yana iya ya faruwa wurin wuya body kina ga ya miki kamar slow down wanda ta shafa mai tai fari mai na ya baki fari amma irin mai na mai karfin nan Be back in uniform color. Ajia, my sister. Be back in uniform for you. But alfahari niki, but I'm talking from experience. Kwa ki farani, kina song ki karatun, kwa kina song jiki yei smooth, yei flawless. Yeshi sanu ahankali, mba akaba kizo kina anima mfarina. Baki samu, enkina song ki fari. Ki samu mai, dezaki use har karishe. Ki gan kamar yanzu kala na ya faro yana peak yana zuwa kaki sai mai tun be kai 1 month ba quality skincare ma yana da expensive wanda ke da expensive ma yana iya taking ki 8 months 9 months ki gan kamar kin fara samun uniform skin she kina son ki sai mai na 35 ki so mai na ko nawa ma kika sai shi price na it doesn't matter aikin shi yake da mata because ingredients chicken skin care shine the most important thing by price and number zuwata zata tana shafa mai na 15 million which is Samira shekin na shafa fair lady which be kai quarter be ba other 150 other 130 ko nawa ko kina shafa smooth diamond ko kina shafa diamond glow na UCC kin gane wallahi ki samu perfect skin kifi wanda take shafa Samira nan esa the ingredients skincare shine the most important thing wani nanan yana mata kaman skincare da ke da sada 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 shine quality amma wanda take use mai kaman na 150, 250, 350, 300 na wannan ba quality bane and kuma da mai na ya kare na how long did it take you to restock kuma da ya kare na what feedback your skin care react akwai wasu mai kika shafa su in suka kare in baki restock within 7 days ba kina feel itchiness of your skin kina feel itchiness fuskan ki yana dinga miki kakai wannan mai na ki very careful in ba ka ba yazo ya bata miki skin an kirka shave duka kina samun razor bones I'll keep on talking about my black soap because black soap now have been approved by FDA an kina son ki so ki sai mai wuri na in ban gan fuskan ki ba ban baki mai an kina so in baki mai in ban gan kalan jikin ki ba kin miki hannun ki kinyanka ki miki kafan ki kinyanka she ki send mini fuskan ki da wuyan ki in gani ko kuwa ki doki lore ki zo la pass new boy town high tension ki sai in ban gan ki ba ban baki mai nagode
dan america da masu sauraren america gaba dai duniya masu sauraren muryan america gaba dai duniya aka umar na dote na gaishe ku in rabuwa da duniya sai dole mai huji da duniya wawa ne Muslimi kunya injina doje mai gida mai waganna
da wannan zamu shigar da tattaunawar mu da Malam Musa ke Dankwa shugaban Global Info Analytics mai sharhi da bincike kan siyasa da kasuwanci
ya Allah bidar muslimi kunya in rabuwa da duniya sai dole
barka da barkanka da shigowa wannan shirin
barka ka dai
dan Allah zan suka gabatar min da ka
sunana Musa Dankwa ni ne CEO Global Info Analytics wannan Global Info company ne da suke shanin bincike da shanin siyasa da tijariya sannan kuma da kasuwanci da sayar da sayarwa
to zaka dan ba mu takaitaccen tarihin ka
tarihi dai ni yaron zango ne zangon Madina haifuwan Koko amma yayin na wa ta fito a cikin abuwa kwa babana kuma ya fito Professor Predi daga Eastern Region nan amma tashi wan zangon Madina nayi
na kai karatu na kazo har aka kai wannan sana'ar
na farko na yi karatu daga makarantar Najahiya na Madina Zango sa'an nan naje Albert Academy cikin Madina kuma naje Accra Polytechnic from wurin naje Denmark Aarhus Aarhus School of Business sannan naje South Bank University daga London da Oxford Brookes University daga Oxford.
So bayan wannan da aka zo gida sai me aka sa aka?
Am da na zo gida she na sara company vacancy DWA Risk 2010 sannan 2019 she na set up Global Info Analytics.
Ya zai hadin bamu yanda wannan yanda aka fara wannan sana'a haka kai wannan lokacin?
Mun fara shi shekara 2019 kadan muka fara sai muka yi farkon bincike mu na shanin zabe July 2020. Sannan muka kare na biyu cikin December 2020 as well. Muka yi bayani da kaman shugaban kasa Akufo-Addo zai ce nasara cikin wannan zaben. Bayan mun kare wannan sai muka huta kadan zuwa shekara 2022 sannan muka fara sabon post na muke yin ga har muka inda muka kai ga.
Da iyali da aure da ƴaƴa?
Ina da mata da daya suna London zuwa kan.
Kan sana'ar akwai wani kalubale da aka fuskanta da?
Musa kadan dai but ba mai yawa ba mun keep within our budget and within our plan. Na farko dai maybe arzikin da ta tara kaji shekaru ya shiga cikin shanin tijariyan. Alhamdulillah shekaran da ya wuce mun samu wani babban company da maka shi Diageo shi ba mu aiki wa muka samu walwale a cikin shanin tattalin arzikin mu.
Me yasa ku kai daban wurin in ana sharhin kan siyasa? Menene kai wannan zaben da aka yi na wannan shekarar ma na da duk abin da ku fadi hakan yazo. Me ya kawo wannan?
Na farko shine yin gaskiya da cikin kowane aikin kai gaskiya gaskiyan ya nuna kaman aikin ka aikin bi kwarai ne sannan kuma methodology hanyar da ake bin ake da binkice bi kamar da ka compromise ba kai shi yanda ya kamata in kai biyun ganga duka insha Allah aikin ka ya je gaba in ka je an ce wai eh ka fadi eh in bi ne bi da zan mata ko uwanka da ta lose ka ta makin lose baban ganin ta lose ji baba ka lose sa ba kai ka ga gan fari ka ce ubaki ka gan ka ce fari kai wannan zabin ya tona asirin ka
idan ana mutum bincike ko sharhi kan lamarin siyasa ka ce da kasuwanci shi like wani abu kai ya ka fito ka taba fadi da jama'a suka samu karuwa kai kuma abin haka ya tabbata zakai ta tuna tun daga bangaren kasuwanci da siyasa
na kasuwancin nan ba mu yin ba jama'a muna yin ba companies sab company bai da fadi abin da muka gani
kina fahimce ka kuna yi ma kamfanonin kasuwanci hasashe ku musu sharhi ku yi bincike kan lamarin inda suka fada inda suka tashi
haka yake ta wannan nan ba mai muwaje fili asirin mutane ne banda wannan akwai wanda muke cikin shanin banking garin mu duba wani banking da ke da shawa garin muna kiran shi banking health brand survey muna shi ko mota shida mun gwada kamar bi Barclays bank ko bank kaza ke cin gaba cikin shanin kasuwancin banking sector garin wannan muna ba jama'a labari san wani banki ke kare banda wannan wanda muke duka is a private
a sashe da kai ko kuma ce shari da kai kan lamarin siyasa wanne ne ya shahara wanne ne ya bawo mutane mamaki aka ce lalle kan dama abin da ku fadi ya fa
Domi Kobinya
to mazabar Domi Kobinya
ba wanda ya samani kaman NDC ya roki wannan kujerar
saboda me sa
saboda in ka duba bambancin tsakanin MPP da NDC gurin zabin da kai wanda ya wuce MPP sun samu margin of
24,000
wanda sai malaka mamba kujerar ya fita hannun su amma mun fara bijan kaman ba mun fara jama'a kaman wannan kujerar ya fita hannu MPP ba su yarda ba
ana gode yanzu mu zo bangaren tasiri
ya Allah bidar musulmi kunya in rabuwa da duniya sai dole
yanzu kuma muna tare da malama Fatima bintu Rasul inda za mu ji tasiri da ta yi a rayuwar mata
gidan radio America
Assalamu alaikum ajiya barkanku da dawowa yanzu mun zo bangaren da zaki bayyana mana irin tasirin da kika yi wa al'umma Hajiya Fatiko
Fatima binta Rasul ni single mother ne
single mother wato uwar da ba miji tana rike da ƴaƴanta ita take duban ƴaƴanta
haka so naga mace haka nan na tausaya mata sosai mostly ina taimaka mamatan da suka dai suka zama na single parents da watakila suka bar yayan su a baya gida a Ghana da ba su yaron na gida ma ba kulawa maybe mun shi na so ta kawo yaron ta turai aka na yin taimaki mai shi mu nemi anya mai kyau yaron ya zo yayan ta ta zo ta iske yaro zai iske uwan shi
ni da yawa
sosai
kama da dino
bayan sa a yama sosai sosai
inde mu kama mata da yawa yaran
sosai 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 sosai
sun tafi jamu
sosai hanya inde ya zo kan hanyar lamarin tafiya ina da hanyar na taimaka muta ba da iko na ba
da iko
so Allah haka ne domin ni ma baya she yara na biyu na gida wayan su suka taimake ni suka kawo yaran suka iske ni a Germany so from then na she na gan kama ya kamata
ki tasiri kan rayuwar misali kan ilimin mata kin san dai mutum aka ce yana turai kira kudin makaranta kin yi wannan
muna yin amma ba da yawa ba yanzu haka sometimes non donation na it comes from my pocket or my team's pocket ba mu samun ba mu bin donors sosai mu da kanmu muke kokarin mu
kafin ki kafa wannan kin yi wannan tasiri kisan kafin ki kafa wannan lokacin
da ke jami'a eh nai sosai akwai wadan su ma da ma na bude musu provision stores tuka ina yin taimaka wata ta ce ina da container ba kudi ina son sa kaya wata kila ina son je hanya ina yin gwargwadonawa don na san ba sauki bane inde na pass through a lot
so she mace na cikin wahala sai
ta tambaye ni ina tanyanta inde ko da ma bai kai adadin da take tambaya ba I try to help kin taimako mata shi kuma yana cikin abin da yasa ya push na na create wanga foundation FBR foundation which is Fatimatu Binta Rasul foundation
shi me kin shi ma kin yi tasiri cikin rayuwar mata
eh mun yi sosai in ya kai lokacin azumi da sallah muna taimakon su beginin mun fara da 30 people
mutane
30 she the next year the next year sabon shekaran shi muka fara da 50 wancan shekara muka yi 100 ina hope kamar this year insha Allah mun yi mafi da
eh mun yi mafi da 100 da aka yi wancan
haka nan ne haka nan
ne me kuke ma mata
muna sai mun su zanni mu sa kudi envelope mu kara shinkafa da kaji mu ba su
to kuna sai mun zanni
ya
ku kara kudi sai shinkafa sai
kaza
ku ba kowace
mace ya so su musu yi sallah da shi
ko wani da ya kawo kara wurin ki kika yi kika solve problem shi ta magana ta aure zamantakewa al'umma sasan tsakanin al'umma
sosai da yawa da she na the time so she na yin wannan program akan TikTok live na je live mutane na ka ba mata ka da maza muslim maza na kawo maganan su sosai so na shishirya aure da yaso da ya rabu na try best na akalla na yin ce uku na gyara aure uku
yanzu ke tasirin da wani cikin a rayuwarki mutane sun yi tasiri a rayuwarki
sosai
akon karin bayani da zaki ko gargadi
karshen magana na ne ina son jama'a su notice foundation munan yanzu haka because she muna coded ba san mu ba so this is the first time da nake grant interview on the foundation saboda ina so mu bayyana da kanmu yanzu haka muna so mu push shi a kowaki da problem inda ya kawo ka gan kaman wan mu ya mu taimake shi muna kama mai watakila wani na kwance hospital bai da lafiya na kawo muna receipt magani muna taimako amma mostly she burin mu ne muka concentrate kan Ramadan da layya amma yanzu muna so mu improve muna da more plans ahead later muna so mu duba inda ya possible mu shiga prisons kuma akwai plans mu taimaka ma mata domin ji mata wurin nan kun suna wahala
da wannan tattaunawar malama Fatima Binta Rasul ne zamu kawo karshen wannan shirin ni da na gabatar ni ce ta Fawawa Abdulkarim Yakubaniya nake cewa ku kasance da shirin a koda yaushe
masu sauraron mu a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa Julie Leathers Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Shining.